أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته zan mu ci gaba da karatun wannan littafi namu mai albarka tazkiratu sami' wal mutakallim fi adabil alim wal muta'allim na al-imam ibnu jama'a rahimahullahu ta'ala wannan shine darasin mu na hudu ina ga ku shine na hudu a cikin muna cikin fasal babe na biyu al-babu sani cikin al-babu sani al-fasalu sani zan mu tashi fasali na biyu fi adabil alim fi darsihi can baya mun ga fi adabil alim fi nafsihi shi karan kanshi abin da ya kamata ya kiyaye malami to sai kuma a cikin darasi a cikin majalisi na karatu me ya kamata shi malami ya kiyaye wa fihi sana ashara nau'a cikin shi akwai nau'i 12 shi ma al-awwal na harko idza azama ala majalisi tadrisi idan zai yayi niyya zawa majalisin ba da darasi tatahhara min al-hadasi wal khabasi yayi tsarki gami da hadasi da tsarki na dauda na ganga jiki da tsarki na kari wa tanazzafa ya tsabtace jikin shi wa tayyaba kuma ya sanya turare walabisa min ahsani siyabihi la'iqa bihi baina ahli zamanihi yasa tuhawa da tahi dacewa da shi a cikin mutanen zamanin shi abin da yasa yace tuhar da tahi dacewa da shi a cikin mutanen zamanin shi kuma da gurin da ya kasance yana cikin shi saboda wannan abu ne da urfi da al'ada suke tabbatar da su mun kamar yanzu nan gurin malami ba zai zo ba da darasi bai zo da tankiyo da wannan a cikin jama'a to amma an kaita wani guri ha hudu ba zai je da tankiyo ibada ta juma'a kuma kenan kaga shi wannan ba ka ce mishi yayi ba daidai ba dan saboda wajen su wannan ba matsala bane to shi yasa yace baina ahli zamani qasidan bi zalika ta'zimul ilmi yana nahi da wannan girmama ilmi wa tabjil shari'a da girmama shari'a kana malik idza ja'ahu an-nasu malik ya kasance idan mutane sun zo mishi li talabil hadisi dan neman hadisi igtasala wa tatayyaba sai yayi wanka kuma yasa turare wala bisa siyabun jura dan yasa sabbin tuhahi wa wada ridahu ala ra'si ya azma yahin shi akan shi summa yajlisu ala minsa sannan sai zamana abu sa kujera babba kujera wadda aka kawata mai kawa wadda ba lokacin da ke hawanta yake hawanta sai in zai bada hadisi wala zalu yabkharu bil ud ba zai gushe baina tattararin wuta da icce hata ya furga sai an gama darasin hadisi wa qala yake cewa ahubbu an uazzima hadith rasulullah sallallahu alaihi wasallam ina so in girmama hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga yadda malik yake da girmama hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam summa salliyaka atil istikhara sannan ana so malami yayi raka'a bi na istikhara illa mai kun wakati karaha an ba lokacin makruhu bane wannan a ta'liqi na ku naga yayi ta'liqi yace shine in zai saban karba duk darasi ba in zai akada wani majalisi yayi salatul istikhara in alkhairi ne Allah ya tabbatar da shi saboda kuma wannan sunna ce ta musulunci duk abin da zakai mai muhimmanci kai salatul istikhara akan shi ba neman zabin Allah wa yanwi nashara al-ilmi wa ta'limihi malami yayi niyyar bada ilimin da zai yi watsa ilimi da karantar da shi wa basul fawaidi shar'iyya da watsa fa'ida ta shari'a wa tabligi ahkamullahi allati utmina 'alayha kuma isar da hukuncin Allah wanda Allah ya bashi amana wa umira bi bayaniha kuma Allah ya umarce shi da bada bayaninta wanda wannan amana ce wanda wajibi kowa san da ita duk lokacin da Allah ya baka sanin wani abu to kasancewa kamar amana kudi yadda za a dawo amana kudi a ce wani gaji ka goma kai ma malam Suleiman to kasancewa in aka baka ilimi to haka ne Allah ya maka amshika kai ma bayuna in ka zamana kuma kai kwance dan kasala baka badawa wannan amana baka sauke ta kuma Allah sai maka azaba akan ta wal izdiyad min al ilm bako neman kari na ilimi wa izharu sawab kuma da bayyana gaskiya war ruju' ila al haqi da koma zuwa ga gaskiya wal istima'i ala zikrillah ta'ala kuma da haduwa akan zikirin Allah matukar kun hadu wajen karanta hadisan annabi da maganganun ilimi to kamar kuna zikirin Allah ne ko mala'iku suna zaman suna taya muku addu'a wa salamu ala ikhwanihi min almuslimin da kuma sallama ga ƴan uwan shi musulmi wa du'a'u lisalafus salihin da kuma addu'a da magabatan mu duka wannan a majalisin ilimi ake samun su yayi rikayin wannan asani na biyu idza kharaja min baitihi bi du'a'i sahihi idan ya huta da abi du'a'i sahihi idan ya huta daga gidan shi zai tafi wajen majalisin darasi yayi addu'a da addu'a ingantatta da tazo daga annabi sallallahu alaihi wasallam huwa ita ce Allahumma inni a'udhu bika min an adilla aw udal Allah ina neman tsarinka akan in batar ko a batar da ni aw azilla aw uzal ko in yi tuntube ko amini tuntube aw azlima aw uzlam ko in yi zalunci ko amini ina roko ka kiyaye ni aw azlima aw ajhalu aw jahalu alayya ko in yi wauta ko ka abu ko amun wauta ina neman tsari azza jaruka wa jalla sana'uka ba da kariyarka ya daukaka kuma yabanka ya girmama wala ilaha ghayruka, ba abun bauta da gaskiya sai kai. Summa yaqulu, sannan sai yace bismillahi hasbiyallah tawakkaltu ala Allah la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Allahumma sabbit janani, Allah ka tabbatar da zuciyata, wa adir al-haqa ala lisani, ka gudanar da gaskiya akan halshena. Yayi wannan addu'a in zai je majalisin karatu. Wa idimu zikrillah, ya dawamar da zikirin Allah ila an yajlisa majalisat tadris, har zuwa majalisin zaman, tun daga hutawar shi har zawwa gurin karatun ya rika hayalala ko salatin annabi ko istighfari. Fa iza wasala ilayhi sallama ala man hadara, idan ya zo wajen majalisin karatun yayi sallama ga wanda kenan. Shi yasa ga malamai yanzu a bude darasi ake yin sallama, ko da so nawa ne ba za a gaji da ita ba. Wa salla raka'atayn, yayi salla raka'a bi illa mai kuno qatar karaha, in ba lokacin karhanci bane. Fa in kana masjidan, in a masallaci ne suke karatun, ta akadatu salatu mudalakan, anan sallar sai ta yi ƙarhi da sosai. Summa yad'ullahu bitawfiq wal iyana wal isma, sanin ki Allah ya mishi tawfiqi, ya mishi gama da katar, ya bashi taimako, kuma ya kiyaye shi da kuskure. Wa yajlisu, ya zamana mustaqbila al-qibla, yana mai fuskanta al-qibla, in a makana, in ya samu bi waqarin, da nutsuwa, wa sakinatin, da qarin nutsuwa, wa tawadu'un, wa khushu'in, da kaskantar da kai da khushu'u, mutarabbi'an, yana mai zaman tarabbu'i, aw ghairu zalika, wanda wannan zaman kasa ne ba kamar zaman busa kujera ba irin wannan. Mai malami karhamin al-jalsat, da ma irin zaman da ba a karhanta ba, yayi zama mai kyau wanda ya dace da bada karatu. Wala yajlisu muqiyan, kada ya zama zama na tsugunni. Wala mustawfizan, ko kuma zama wanda ya meka hannun shi baya, kamar irin zaman da mutun zai yi haka. To amma jan majalisin karatu kada yayi wannan. Wala rafi'an ihdari jalaihi ala al-ukhra, ko ya azaka shi dai busa dai ana karatu. Wala ma da rijalaihi aw ihdahuma min ghairi uzrin, ko ya meke kafawuwan shi, ko daya ta matukar ba wani uzuri adda kai ba, ko an yi dogon zama ya kage ya wannan babu lahi, amma yayi haka nan takana su ba a so. Wala muttaki'an ala yadihi ila janbihi wara azhari, ko kuma kishingida ta bayan shi daga kafada shi, yayi kishingidawa da ta bayan ne zai haka, ba haka ba zai, amma yayi haka ta baya kenan. In yayi haka nan wanda ke gaban shi kamar ya ba su zama ne wanda ba mutuntawa. Yace wali sun badanahu, ya kiyaye mai jikin shi ani zahafi gami da jangindi, wa tanakulu an makanihi, kuma da gusawa gami da abun ga in shi gurin shi. Wa yadaihi, hannun shi ya kiyaye su anil abasa, gami da wasa, wa tashbiki biha, da kuma hada yatsu, ana karatu yana wasa da yatsin shi, ko yana wasa da hannun shi, ba a so. Duka wannan girmama ilimi ne ake so. Wa ainihi an tafriqi nazar min ghairi haja, da idanu shi gami da rarraba kallo matukar ba bukata ta kama, bai kalli can ya kalli can, a hankalin shi sai ya saka a gurin abin da yake. Wa yattaqil mizaha wa kasratud dahiki, kiyaye wargi da kuma yawan dariya. Al mizah shi yawan zolaya cikin karatu, da kuma yawan dariya a cikin karatu. Fa innahu yuqallilu al haiba, dan wannan yana rage kwarjinin karatu. Wa yasqudul hishma, kuma ya zubda jin kumya. Din ya zamana majalisin karatun kayan dariya ne za a yi ta yi har a tashi, to zai zamana ya hudda jin kumya na masu sauraron a karatun. Kama kila, kama yadda aka ce man mazaha istukhifa bihi, duk wanda ya maida zolaya ita ce aikin shi, to za a rena shi. Wa man aksara shay'in urifa bihi, duk wanda ya yawaita wani abu za a san shi da shi, a ce kai majalisin nashi kawai dariya ce, ba fa'ida ba kuke samu, za a san shi da wannan. Wala yudarrisa fi waqti ju'i, kada ya bada darasi cikin lokacin da yana jin yunwa, aw adashihi, ko yana cikin jin ishruwa, saboda hankalin shi ba zai tsaya akan karatun ba, yana ai gaugaya ta yi abinci. Aw gadabihi, ko yana cikin tsananin hushi, aw nu'asi, ko yana cikin gengedi, aw qalqi, ko yana cikin damuwa, kada ya bada darasi duka cikin halayen wannan. Wala fi, dan saboda tunanin shi ba zai zo akan ilimin ba sai ya kuskure ma. Wala fi hali bardi, ko lokacin da mu'lim, yana cikin jin tsananin sanyi, wa harrihi almuzij, ko tsananin zahi mai zaburaswa wanda ke dauke hankali. Fa rubbama ajaba aw afta bi ghairi sawab, in yana cikin halayen nan so diyawa zai bada fatawa, ko ya bada amsa ba tare da daidai ba. Wali annahu la yatamakkanu ma azalika min istifa'in nazar, dan inda wa'annan ba zai samu damar bada cikan nazari ba akan mas'ala in an bashi wanda ke cikin wannan halaye. Asalis na uku, an yajlisa barisa li jami'il hadirin, ya zamana a gurin da ya bayyana ga dukkan wanda suka halarto. Wa yukiru afad matsana, ya zamana a wani gurin da duk wanda suka halarto yana ganin su, ba wani gurin ba da wasu ne su ganin shi, wasu su ba su ganin shi. Wa yukiru afadilhum, ya girmama wanda suke masu farala su bil ilmi wa sunni, da ilimi da shekara a cikin majalisin, ya ga suwane sun yi su ne manyan malamai ne suka halarto, ko kuma manyan sahihi ne littijani suka halarto, to ba su darya sama da sauran mutanen. Wa salaha wa sharaf, da kuma nagarta da kuma daukaka. wa yarfa'uhum ala hasbi taqdimihim fil imama, ya daukaka su ya mutunta su daidai gurgurdan gabacin su a cikin shugabanci, wa yataraddafu bil baqin, kuma sauran ma ya tausasa musu, ba ana nin bai raina sauran ya karrama su ko yi zaben ta jikin su, wa ikramuhum bi husnis salam, ya karrama su da kyautata sallama, wa dalaqatul wajhi, da sakin huska, wa mazidul ihtiram, da girmama mutuntawa, wa la yakrahu alqiyam li akabir ahli alislam, ba akarhan ta tsayuwa ba idan wasu manya cikin musulunci sun zo, ala sabilil ikram, akan ta huska girmama su, kuna zama cikin karatu wani babban malami ya shigo ko wani babba ya shigo wanda yake mai bada gudunmawa ne cikin addini, to a tashi ka tarbe shi wannan ba akarhan ta ba. Faqad warada ikramul ulama wa ikram talabatul ilmi fi nususin kaseera, ya zo cikin abun nan wajen malamai da dama, girmama malamai da daliban ilimi a cikin nasussuka masu yawa, yasa mun bukumanta mun taba gani al-Imam Shankidi a masallacin Harami yana zawwa duk lokacin da zai wuce Albani sai ya tashi ya tarbe shi yana maraba da malamin Qur'ani, wa yartafita ila al-hadirin iltifatan qasdan bi hasbil haja, ya rika waiwaye zuwa ga wanda suka halarci darasin, waiwaye wanda daidai gurgurdo daidai bukata, wa yakhussu man yukallimuhu, ya kebanci wanda yake mishi magana, aw yasalu, ko yake tambaye shi, aw ya bahasu ma'ahu al-wajhi inda zalika bi mazidi iltifatin ilay, wanda ke bincike akan shi akan huskar da zai yawaita kallo zuwa gare shi da waiwayen shi, wannan malamin ne yana tambaya cikin malamai, to ka bada huskarka a wajen shi 100% ka saurari me yake cewa, kada ya zamana yana tambaye ka kuma hankalinka a wani waje kana cin ina jin ka, to wannan kama babu mutuntawa, ana so ka ba iqbal ilay da ka fuskance shi, wa in kana sagiran awadi an, koda karamin yaro ne ko kuma wani marar daraja ne, fa inna tarka zalika min af'alil mutajabbirin almutakabbirin, dan barin wannan aikin masu tsaurin kai ne da kuma girman kai, duka wannan ladubba ne na majalisin karatu. Arabi'u na hudu, an yuqaddima ala shuru'i fil bahs wa tadris qira'ata shay'in min kitabillah, ya gabatar a wajen karatin da bada darasi karanta wani abu na littafin Allah, tabarrukan wa tayammunan, dan neman albarka da albarka, wa kama huwa al'ada, kame dake al'ada ne ta malamai, wanda ba ramu hala shaydan yammantar da mu a darasin bare cikin Ramadan. Fa in kana zalika fi madrasatin shurud fiha zalika ittabi ittaba ash-shart, idan a cikin wata makaranta ne wanda sun sanya sharadin, wannan sharadin su ne, to yabu wannan sharadin, yana karantarwa a wata makaranta wanda sun sa sharadi, malami in zai fara ya buda da aya 5 na Qur'ani, to dole ka bi wannan sharadin. Wa yad'u aqibal qira'a li nafsihi, bayan karatin yayi addu'a ga kan shi walil hadirin, da wanda suka halarta wa sa'irul muslimin, da sauran musulmai, yana wanda aka sa yayi karatun Qur'ani yana gamawa, to yayi addu'a ya roki Allah, Allah shirye da mu ko Allah datar da mu da makamantan addu'o'in nan da sauran al'umma musulmai. Summa yasta'izu billahi minash shaitanir rajim, sanya ne mutsarin Allah daga shaydan jehehe daga ra'aman Allah, wa yusamma Allah yayi bismillah, wa yahmuduhu ya gode ma Allah, wa yusalli ala an-nabi, yayi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi da iyalan shi da sahabban shi, wa yataradda, yayi kai cewa radiyallahu anhum a a'immatul muslimina wa mashayikhu, ga limamai na musulunci da malamai, wa yad'u li nafsi, yayi addu'a ga kan shi walil hadirina, da wanda suka halarto, wa liwalidihim ajma'ina, da ma'aihon su gaba daya, wa an waqifa makanihi in kana fi madrasatin aw anha juz'a, yace kuma haka nan ga wanda ya sa gurin waqafi, makaranta ce wani ya sa ta waqafi ko kuma wani ya gina ta, to duk lokacin da ya gama karatun yayi addu'a ga wanda yayi wannan makaranta ya sa ta waqafi, yace jaza'al li husni fi'lihi, dan saboda sakautawa ga kyakkyawan aikin da yayi, wa tahsilan li qasdi, kuma da an tabbatar mishi da abin da yake manhoshi, wa kana ba'dhum, wasu sun kasance yu'akhiru zikru nafsihi fi du'a, yana jinkirta ambatan kanshi cikin addu'a, anil hadirin, gami da masu halarta ta arduban wa tawadu'an, dalla da bi da kaskantar da kai, in zai fara addu'a sai ya fara da su ba da shi ba, yace lakinna du'aul nafsi qurba wa bihi ilayhi haja, amma mutun ya fara addu'a da kanshi ibada ce, kuma haka ake so, shi yake buƙatar wannan, wal isar bil qurbi, mutun ya zabi kanshi, ya zabin kai, ya zabin wani akan wani abu na ibada, wai ma yataji ilayhi shar'an, da abinda ana son shi na shari'a, khilaful mashru, wannan ya saba ma shari'a, inda kai addu'a ka fara da kanka, wannan shine ka'ida. Allah yake cewa qu anfusakum wa ahlikum nara, ku kiyaye kanku yace wa da iyalanku, annabi sallallahu alaihi wasallam kita ibda abi nafsika summa biman ta'ul, ka fara da kanka, wa hadha alhadisu, wannan didda hadisin, in warada fil infaqi, yazo cikin ciyatarwa, fal muhaqiquna yasta'miluna fi umuril akhirah, yace mahaqiquna cikin malamai suna aiki da shi cikin lamurran lahira, wa bil jumlati, a takaice dai, fal kullu hasanun, ko wannan mai kyau ne, wa kada amila bil awwal qaumin wa bisani akharun, wasu malamai sun yi aiki da wannan kin na farkon, wasu kuma sun yi da nabiyin. Al khamis ladabi na biyar, idza ta'addadat ad-durus, idan darussa sun zama na diyawa ne, qaddama al ashraf fal ashraf, ya gabatar da wanda yake daraja da wanda yake daraja, wal aham fal aham, ya gabatar da wanda yake muhimmanci sanan da ke bi mishi, ya sa muke gabatar da sahih al-bukhari sannan sunan abi daud. Fa yuqaddimu tafsir al-qur'ani, ya gabatar da tafsirin qur'ani in akwai, summa al-hadis sannan hadisi, summa usuluddin sannan tauhidi, summa usulul fiqh sannan usulul fiqh, summa al-mazhab sannan fiqhun mazhabubi, summa al-khilaf sannan fiqhun mazhabata ku, in dan malikiya ne gabatar da fiqhun malikiya, in dan shafi'i ne gabatar da fiqhun shafi'i, wanda wannan al'adar malamai haka ta gudana, suna fara da mazhabin su sai itiqanin shi sannan da su shiga wani mazhabi daban, dan saboda duka kowace dariqa ce ta ijtihadi. Yace summa al-khilaf sannan sai na sabani, ya shiga kuma sabanin malamai fiqhul muqaran kenan, summa nahaw sannan a shiga nahaw aw al-jadal, ko kuma ilmin jadal. Ilmin jadal shine ilmul kalam, an kashi karshe din shine karshe, wasu sun kishi ma. Wa kana ba'dul ulama'u zuhad, wasu daga cikin malamai masu zuhudu, yaqtumu durusa bi darsir raqa'iq, yana rihe darasin shi darasuka masu kalan-kalan, yufidu bihi al-hadirin, da fa'ida ga wanda suka halarto, tadhhiran bil ba'd, dan saboda tsarkake wannan, tsarkake zuciya. Shine muka fara wannan, wannan yake muktasaru na hilyatul awliya, muktasar na safwatu safwa na bara, wanda kawo bayanai na waliyai da abin da ya shahid ya faru a lokacin su, ya faru a gare su, wannan ana son shi a ƙarshen darasi. Wa nahau zalika, da ma wani wannan min izatin na wa'azi wa riqatun, na tabarar zuciya wa zuhudin da zuhud wa sabrin da haƙuri. Fa in kana fi madrasa wali waqifa fi durusu sharadin ittaba'ahu, idan ya shardun, idan ya kasance a cikin makaranta, ko wanda ya sa ta waqafi yana da wani sharadi, to wajibi ne bu wannan sharadin. Wala yakhullu bima huwa ahammu, ba zai yi tangarda ba da abin da yake muhimmanci, ma buniyatu lahu tilkal binya, baniya abin da aka yi wannan ginin dan shi, wa waqifat li ajlihi, aka sa makaranta dan waqafin shi, masalan ya gina makaranta ya sa mata suna makaranta alqur'ani mai girma, kuma da manufar cewa dan a karanta qur'ani, a garka har da ci qur'ani a ciki, to kada ya taho duk da ilimin hadisi ko ilimin fiqhu, ilimi ne mai muhimmanci, ya addala mushi wancan makasudin wanda ya gina makaranta, wajibi ne gabatar da makasudin mai abun sannan ya kawo wani abun baya. Yace waye sulfi darsi, ma yan bagi wasalu, ya sadar cikin darasin sa abin da ya wajaba a sadar da shi, waye ki fi waqi'ul fi mawadi'ul waqf, ya tsaya inda ya kamata ayi waqafi, wa munqadi'ul kalam, da inda zance ya tsaya. Wala yadhkuru shubha fi dini fi darsin, kada ya ambaci wata shubha cikin addini a darasi, wa akhiru jawabu anha ila darsin akhar, ya jinkirta ba da amsa ta a cikin wani darasi daban. Bal yadhkuruhuma jami'an aw yada'uhuma jami'an, ya ambace su duka ko kuma ya bar su duka. Anan nake tuna mun taba kawo shubhar mu ta cikin wannan, da ni yanzu na mance ta ma ta cikin sahih al-bukhari, na manta ta, inda ba wani tuna mana ita ba, mu bincike kanta, ina tuna mun taba bada ta lokaci ya kure muka ce zan mu bada wangakin ta. Kana tunani ko ba daga hannu? Ah, mice ce
akan hadisin nan na Abu Hurairah da yake zuwa shedan ya kama shedan, an za ki tsara wannan abu cikin gashi nan shedan a cikin sinda ka take
wannan, a cikin wannan gurin ne, tunda ina ta nafi shubohin ba dai ba biyu ne, suna da dan dama kenan, tunda sunan Abu Dawud mun kare wannan abu, zan bincika in na samu a cikin risala Dr. Muhammadu ne, zan binciko shi in gani. Yace wala yataqayyad fi zalika bi musannafin yalzamu minhu ta'khiru jawab shubha, ba zai kayyade ba akan wannan da wani littahin da zai ce sai ya bada damar, sai a ƙarshe zai bada amsa gami da wannan shubha, lima fihi min al-mafsada, dan saboda akwai mafsada akan wannan. La sayma in kan darsi yajma'ul khawas wal am, balle darasin yana gama garin mutane da kuma kebantattun mutane, da daliban ilimi da ma jahilai wanda basu san mas'ala ta ilimi ba, an aka ambatar musu shubha, wani ya tashi daga nan Allah bai kadar tai ƙara komowa karatun ba, yaji shubha bai ji amsar ta ba, kagare ta hidda matsala wanda kullun yana tare da ita. Wayan baji Allah ya dula darasa ta tsawuran yumil, ya kamata kada ya tsawaita darasi tsawaitawa da zata kosar, wala yaqsuruhu taksiran yuhil, kuma kada ya takaita shi takaitawa da zata kawo tangarda, kasance baina. Wa ira'i fi zalika maslahatul hadirin fil fa'ida wa tadawil, ya kiyaye cikin wannan maslaha ta wanda suka halarto da fa'ida wajen tsawaitawa, wala ya bahasu fi maqamin, kada yi bincike cikin wani matsayi, aw ya takallamu ala fa'ida, ko yi magana akan wata fa'ida, illa fi mawdi'i zalika, sai a cikin gurin wannan, fala yuqaddimuhu alayhi kada ya gabatar akai wala yuakhiruhu an kada ya jinkirta illa li maslaha taqtadi zalika wa turjihu sai maslahar da ta huskanta ta kawo wannan dalilin kuma ta rinjayar asadi sana shidda Allah ya rafa'u sautahu za'idan ala qadri alhaja kada malami ya daga murye shi sama ga daidai gurgudan bukata wala yakhfidu khafdan la yahsul ma'ahu kamalul fa'ida kuma kada ya kasa da murye shi ta yadda cikar fa'ida za a rasa ta ba za a ji ba rawal khadib khadib yayo ruwaya al-bagdadi cikin jami'in shi daga annabi sallallahu alaihi wasallam inna allaha yuhibbu sautal khafid Allah yana son sauti wanda ke kasa ubigidu sautul rafi yana kin sauti wanda ke sama amma wannan hadisin cikin shi akwai Usman ibn Abdurrahman al-Qurashi wannan matrukul hadis ne hadisin bai inganta ba Abu Usman Muhammad ibn Shafi yake cewa ma sami'tu abi yunaziru ahadan ban taba jin babana ba yana tattaunawa da wani kan ilimi qaddu da dai farafa sautahu ya daga murye shi qala al-Baihaqi Baihaqi yake cewa arada wallahu a'lam fawqa adati yana nihin Allah ne masani yana nihin bai taba daga murye shi ba sama da al'adar shi wala aula abinda aka yi so Allah ya jawiza sautahu majlisu kada sautin shi wuce majlisin shi zama har ɗan waje ma suna ji wala yaqsuru an sama'il hadirina kada ya takaita akan jin wanda suke nan wanda kenan ma su kasa ji fa in hadara fihim saqilu sam'i idan wani mai nauyin ji ya halarto fala ba asabi ulu sauti babu lahi in ya daga muryar tashi bi qadrin yasma'uhu daidai gurgudan yadda wannan mai karancin jin zai ji faqadur wa arawatu fi fadilati zalika hadis arawatu hadisi cikin faralan wannan wannan ina gana ku ya kawo hamish a karanto mun hadisin inda didda ina ga hadisin ne dake cewa
Isma'il asammi sadaqa
yawa shine yake ni Isma'ul asammi sadaqa jiyar da wanda ke kurma sadaqa ne kenan wanda bai ji sosai ina zuwa hadisi ne wanda yake ba bai tabbata ba bai inganta ba hadisin bai inganta ba wala yasrudul kalama sardan ba zai jerar da zance ba jerawa bal yuratiluhu bari jeran tashi rika bin shi daya da bayan daya kada ya rika yin gaugawa wanda ba za a fahimci karatun ba wai tamahalu fihi ya rika bin shi da sannu li yafakkira fihi huwa man yasami wa sami uhudan shi ya rika tunani cikin maganar da ma wanda yake abun nan da wanda yake ji wa qadru ya hakika an yi ruwaya anna kalama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cewa zancan annabi sallallahu alaihi wasallam kana fasalan ya kasance rarrabewa ne ya fahimu man sami a hudu wanda ke jin shi yana ban fahimtar shi wa annahu idza takana idza takallama cewa idan yayi zance annabi sallallahu alaihi wasallam bi kalma da wata kalma ada ha salasan yana maimaita ta su uku lutu fahimu anhu dan a fahimci wannan kalmar daga gare shi annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa idza faraga min mas'ala idan ya gama wata mas'ala au fasalin ko wani fasali sakata kalilan sai dan shuru ka dan hatta ya takallama man fi nafsi kalaman alai ha a samu wanda yana da wata magana yayi magana li annasa nazkur insha Allah dan zamu ambata in Allah ya so annahu la yaqdu ala alalim kalamu cewa bai kamata ba a yanke ma malami karatun shi zance yana cikin zance bai tsaya ba a yanke shi ba ayin haka nan to tunda ba a haka nan to shi in ya kai wajen wata gaba ya dan saurara mai yiwa wani mai son magana sai yayi fa iza lam yaskutu hazihi sakata idan bai shurukin nan ba rubbama fatatul fa'ida so diwa fa'ida za a rasa wani fatadakarwa ce yayi wani kuskure wani zai fadakar da shi ko akwai wani karin bayani da wani wanda yake so to in yayi wuce bai tsaya ba sai zamana an hana ma wannan mutunan samun wannan fa'ida asabi'u na hudu an yi suna majalisahu anil lagadi ya kiyaye majalisin shi mazaunin shi gami da yawan dumi fa innal lagada tahatal lagadan saboda yawan dumi yana kalkashin galad kai kuskure yana kalkashin yawan dumi wa arrafa il aswati da dauka karmiya waqti lafi jihatil bahs da saba ma huska ta bahasi kada ai cika yawan dumi qala rabi yake cewa kana shafi idan nazara insan shafi idan yana munazara tattaunawa da wani fi mas'ala cikin wata mas'ala fa adala ila gairi hay karkace zuwa ga wata mas'alar daban nan da yake cewa waqti lafi wujahati jihatil bahs saba ma huskar bahasi mas'alar da ake tattaunawa kada ya bar ta ya fada wani gurin daban ya bar mas'alar da ake tattauna akan ta ya kai zuwa ga wata yace shafi in yana tattauna da wani in ya bar wata mas'ala zuwa ga wata sai yace nafrugu min hazihi almas'ala thumma nasiru ila ma turid mu kare da wannan mas'ala sannan sai mu je zuwa ga wata wadda kake so ka a cakuda zance an cakuda sai mu kasa fahimtar juna amma a kare da wannan mas'alar tukun wai taladdafu fi daf'i zalika fi mabati'ihi qabla intishari yayi kokarin tunkude wannan tun harko harkon abun kahin abun ya watsu daga kaga wanda kuke munazara ya fara wannan sai ka mishi burki ka abun ya ci gaba wa sauranu nufus ta yadda kuma zuciya rai ya motsa wa yazkurul hadirin bima ja fi karahatil mumara in cikin mutane ne ake munazara ake tattaunawa kamar ta sa'ul jabbar da sauran malaman da aka yi to ya bayyana ma mutane harkon cewa makaruhi ne san kin gardama ba'da zuhurul haqi bayan gaskiya ta bayyana wa anna maqasudul istima'i zuhurul haqi cewa maqasudin haduwa da tattauna shine bayyana gaskiya ba al-quraba wa safa'il qulubi da kuma tsabtace zakatu wa talabul fa'ida da neman fa'ida wa annahu la yaliqu li ahli al-imtiyabi kama tabaga malamai ta'adul munafasa wa shahana bugogegge niya da munafasa tsairere da rigai-rigai da nuna kahi wani wa shahana da kuma ke wannan sa gaba li'annahu sababul adawa wal bughadha dan sababun gaba ne da kin juna da hushi bal yajibu an yakuna al-istima' bar dai wajibi ne ya kamata haduwa ta kasance wa maqasuduhu da manhata khalisa lillahi dan Allah akai ta li yusmira al-fa'ida fi dunya wa sa'ada fil akhirah dan a samu fa'ida a duniya kuma a lahira a samu tsira wa yatazakkar yatina tawadar Allah li yuhiqqal haqqan dan Allah ya tabbatar da gaskiya wa bidul batil wa kare har mujrimun kuma ya bata ƙarya koda mujrimai sun kiya fa inna zalika mufhim dan wannan abun fahimta ne anna iradatu ibdalul haqq cewa duk wanda ke nihin bata ƙarya bata gaskiya aw ta haqiqul batil ko tabbatar da ƙarya sifatu ijram sifa ce ta mujrimai fali hazar minhu to ya guji wannan yace walau kare hal mujrimuna koda mujrimai sun ki kenan mai san a taushe gaskiya ko mai san a bayyana banna kawai mujrimi ne asamin na takwas yace an ya zujira man ta'adda fi bahasihi ya tsawatar ga wanda ke bi kuwa ya wuce cikin bahasin shi aw zahara minhu ladrun ko kuma gardama tabbayyana fi bahasihi cikin bahasin shi aw su'u adabun ko kuma mummunan ladabi cikin daliban ya ga yayi to ya mishi tsawa ya tsawatar da shi aw tarkil insafi ba'da zuhurul haqi ko kuma yaki barin adalci bayan gaskiya ta bayyana ya tsawatar da shi aw aksaru siyahi bi ghairi fa'ida ko ke yawaita daga murya ba tare da fa'ida ba aw asa'a adabu ko ya muna ladabin shi ala ghairihi ga wani shi min alhadirin daga cikin da suka halarta aul ga'ibin ko wanda busana yana so ya ci mutuncin wani yana so ya ma wani ba daidai ba to malamin ya mishi tsawa aw tarafa fil majlisi ko kuma yayi daukaka kanshi a cikin majalisi alaman hu aula minhu ga wanda ke sama da shi ga wani latijo ko ga wani wanda ya yi shi ilimi kuma yake mishi wata wani ladabi wanda bai dace ba to malamin ya mishi tsawa au nama ko kuma yake bar cikin darashi shi ma ya mishi tsawa au tahaddasa ma a gari ko kuma yake hira tare da wani shi yana yin darasi kuma yana hira tare da wani ya mishi tsawa au dahika ko kuma yake dariya ana darasi shi ma ya mishi tsawa a wista haza abi ahadil hadirin ko yake yin izgili ga wasu wanda suka halarto aw fa alama ya kullu bi adab at-talib fil halqa ko ya aikata abin da yake ya kawo tangarda ga ladabi na dalibin ilimi cikin halqa ta ilimi wasa ya ati tafsiruhu insha Allah ladabin halqa zai zo insha Allah haza kulluhu bi shartin duka wannan da sharadin Allah ya tarattaba ala zalika mafsada kada mafsada ta samu akan wannan tarbu alaihi wa rizta girma akan wannan in ya ga koda wanda yayi irtikabin wa'annan abubuwan ne yaga idan ya mishi tsawar kuma wata matsala ta zo da tahi wannan to sai bi shi da sannu ya kawo karshen wannan abu wanda in ya gani masalan dama zawwa karatun nashi marure marure ne ba karhin ni a gare shi ba in ya mishi tsawa sai fasa zawwa har abada ma da shi kuma wannan yankewa fa'ida shi ne to sai kyale shi wannan ba zai mishi tsawa ba wayan bagi ya kamata an yakuna lahu naqibun fadin ya kasance yana da zababban dalibi mai nura kai yusuf mai kaihin hankali darbin mai zawwa kullun yuratibul hadirin wanda zai rika jeranta wanda suka zo wannan zamana can wancan zamana can wa man yadkhulu alaihim ala qadri manazilihim da wanda zai shigo daidai gurgurdan matsayin su wa yuqizun na'im kuma wanda zai rika tada masu barci ana cikin barci ya zabu wanda zai rika tada masu barci wa yushiru ila man taraka ma yanbaghi fi ilahu kuma ya rika nuni ga wanda ya bar abin da ya kamata a aikata aw fa alama yanbaghi tarku ko ya bar abin da ya kamata ko ya bar abin da ya aikata abin da ya kamata a bari waya ami urbi sama'id durus yayi umarni shi wannan dalibin da a saurari darasi wal insati lahada yin shiru akan darasin duka wannan ya zabi dalibin da ya kasance mai zawwa kullun ne ko mai basira mai kaifin hankali wanda zai rika yin wa'annan abubuwan me yasa dan saboda shi hankalin shi yana kan karatun in ya zama shi zai rika tada masu barci shi zai rika hana wani abin da ake yi to karatun za a rika yanke shi ana shiga wani abu daban wanda wannan kuma ba za a so haka ba kenan shi yasa yake nunin akan cewa a zabo na dalibi kuma wannan su wancan lokaci ne saboda guri ne na jama'a sosai a lokacin da wajen majalisi ɗaya harka ɗaya ta hadisi sai ka samu ba ma dalibi ɗaya ba wanda zai dauki nauyin wannan abun dalibai ma za a ce da dama tunda su dubunnan jama'a ne suke halartar majalisin karatun mai albarka ya ga nan zan mu takaita akan natara zuwa gaba sai mu tashi natara insha Allah ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada ni kuskure Allah ya mana gafara assalamu alaikum warahmatullahi طلعت